ce wai ni na san gwamnati na ce a a wai na rantsa da Allah na tsani gwamnati na ce a a wai zai iya rayuwa in ba gwamnati eh a a kenan gwamnati na yin komai daidai na ce a a ba gwamnati da farko dai a fara hada ni da gwamnati Allah ta ja mun kunne wai kar na taba gwamnati kuma abun da nake so yin shi dole sai gwamnati gashi ba taba gwamnati ba a ja da gwamnati
ko ka jiwa zaka mutu
ba a taba gwamnati
komai wahala